Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan Benin, Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin yau Alhamis ta farko a watan Disamba shekara ta 2021 da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Bayan labaran duniya, za ku ji kalubalen da hukumomi suke fuskanta a fannin harkokin lafiya. Muna kuma da rahoto kan matakin da gwamnatin jihar Kano ta fara dauka na dakile hatsarin kwale-kwale. Bayan rasa rayukan waɗansu matafiya 40 a wannan mako, sai kuma wani taron manema labarai da kungiyar haɗin kan mata musulmi a Najeriya Fama ta kira kan batun harkokin tsaro. Kamar kowace rana Alhamis a wannan shirin, Sulaiman Mun Barma zai shigo da shirin na ƙasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na Omicron mai saurin yaduwa a jihar California da ke kudancin ƙasar. Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba wa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin lafiya, Dr. Anthony Fauci, ya shaidawa 'yan jarida a fadar White House cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya zuwa ƙasar Afirka ta Kudu a ranar 22 ga watan Nuwamba kuma ya kamu da cutar a ranar Litinin da ta wuce. Fauci ya ce mutumin ya nuna alamomin corona kaɗan, kana ya keɓe kansa kuma yana samun sauƙi. Mutumin ya karɓi cikakken allurar rigakafin, ji Fauci, amma kuma bai kai ga karɓar ƙarin allurar ba. Ya ce mutanen da suka haɗu da matafiyin an gwada su ba sa ɗauke da corona. Sabon nau'in corona na Omicron ya ƙara ƙasa Amurka a jerin ƙasashe aƙalla 24 inda aka samu ɓullarta. Dakarun da ke goyon bayan gwamnati a ƙasar Habasha sun sake kwato garin Lalibela da ke arewacin ƙasar, wani wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar ofishin Firayim Minista Abiy Ahmed. Kungiyar 'yan tawayen yankin Tigray da dakarun da ke da alaƙa da kungiyar sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin Amhara da ke arewacin Habasha kusan watanni 4 da suka gabata. Sai dai har yanzu kungiyar TPLF bata ce uffan ba game da sake kwace Lalibela da gwamnati ta yi, wanda yake da tsoffin majami'u kuma wuri mai tsarki ga miliyoyin mabiya addinin Kirista na Habasha. Tun bayan da kungiyar ta TPLF ta sanar da gagarumar galaba a wasu yankuna a makon da ya gabata a wani bangare na ci gaba da take samu a Addis Ababa, babban birnin kasar Habasha, gwamnati ta ce ta sake karɓa iko da ƙananan garuruwa da dama a yankunan Afar da Amhara da ya haɗa da Lalibela. Jam'iyyar TPLF ta mulki kasar Habasha na shekaru 30. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Karancin allurar rigakafi a nahiyar Afirka ya sa tana fatan samun ƙarin alluran COVID-19, yayin da kamfanin harhaɗa magunguna na ƙasar Afirka ta Kudu yake gab da zama na farko a Afirka da rarraba su domin sayarwa a sassan nahiyar. Kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson da ke Amurka ya ce kwanan nan zai ba wa Aspen Pharmacare lasisi, wanda shi ne babban kamfanin harhaɗa magunguna a Afirka, don samar da allurar rigakafin COVID-19 ta Afirka mai suna Aspenovax. Kamfanin Aspen Pharmacare ba zai samar da tasa allurar rigakafin ba, amma zai saka a mazubi da sayar da allurar rigakafin da Johnson ya samar nan da farkon shekarar 2022. Kamfanin yana da reshe a Afirka ta Kudu, daga inda tuni suke rarraba allurar rigakafin Johnson & Johnson a ƙasar baki ɗaya. Yarjejeniyar da aka tsara za ta samar da ƙarin kayayyaki a Afirka, wacce ke fama da ƙarancin allurar rigakafin sosai kuma tana fuskantar yaduwar sabon nau'in Omicron. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce kashi 3 cikin 100 na 'yan Afirka ne kawai suka karɓi cikakkiyar allurar rigakafin. Jiya Laraba, 'yan Taliban a Afghanistan da Iran sun tabbatar da cewa an gwabza faɗa tsakanin jami'an kan iyakokin ƙasashen biyu, amma babu wani ɓangare da ya ba da rahoton asarar rai. A cikin wata sanarwa da ya fitar daren jiya Laraba, mai magana da yawun Taliban Zabiullah Mujahid, ta ce rashin fahimta a matakin yankin ya haifar da rikicin a kusa da lardin Nimruz na kan iyakar Afghanistan. Mujahid ya ce a halin yanzu an shawo kan lamarin da aka samu fuskanta daga bangarorin biyu. Ya kara da cewa shugabannin Taliban sun ba da umarni da suka wajaba don hana irin wannan rashin fuskanta daga sake faruwa.
Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bude taskar hotonin namu da batun harkokin lafiya a Najeriya, inda duk da makudan kudaden da makumta ke cewa suna kashewa a bangaren, har yanzu ana samun gibi a wasu ayyukan kiwon lafiya waɗanda ke buƙatar kulawa. Ga rahoton da wakilinmu a Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana kan yunkurin da waɗansu mahukunta ke yi na suke wannan gibi.
Bangaren kula da kiwon lafiya sashe ne da kasashen duniya ke baiwa kulawar gaske saboda muhimmancin da ake gare sa. A Najeriya ma mahukunta na baiwa sashen fifiko domin kowa kasafin kuɗin shekara-shekara da gwamnatocin jihohi ke gabatarwa. Akasari sashen ne ke ɗaukar kaso na biyu mafi tsoka ko na uku daga cikin sassan da ake warewa kuɗaɗen gudanar da ayyuka. Sai dai har yanzu ana samun gibi ga ayyukan na sashen lafiya a Najeriya waɗanda ake buƙatar kulawa. Dr. Yusuf Tanko Sununu shine shugaban kwamitin kula da lafiya na Majalisar Wakilan Najeriya.
Inda aka fito akwai gibi ko kuma inda aka har yanzu akwai gibi tsakanin bincike da kuma bayar da magani. Muna da karancin wajajen bincike. Misali in ka dauki lokacin da COVID ya zo, a santa uku kawai muke da ke binciko akwai COVID ko babu COVID. Kaga wannan gibi ne mai yawa. Amfanin bincike ga likita shine zai bashi ainihin abin da yake damuwar mara lafiya, shi kuma zai amfani da ilimin shi na kwarewansa ya ba da magani wanda yake daidai da rashin lafiyar da aka gano.
Wannan bai da sanasaba da yadda gwamnatoci ke hubbasa ga aiwatar da ayyuka a sashen, kamar wata babbar cibiyar gudanar da binciken cututtuka ta zamani wadda gwamnatin jihar Sokoto ta samar.
Wannan santan da aka yi yana daga cikin yunkuri da ake yi domin cika wannan gibin da akwai.
Gwamnan jihar Delta Sanata Dr. Ifeanyi Okowa da yake kaddamar da bude wannan cibiyar ya ce Najeriya kam akwai wuraren kula da kiwon lafiya matakin farko, sai dai na gaba gare su to nan ne matsalar take.
We have also several points where we can assess.
Haka ma akwai matsakaitan wuraren kula da kiwon lafiya, amma wasu lokuta ana shan wuya kamin a samu manyan wuraren kula da kiwon lafiya. Kuma irin wuraren ne dan uwana gwamnan ya samar a cikin jihar nan. To ko waɗannan ayyuka ne wannan cibiyar za ta gudanar? Dr. Muhammadu Ali Inname shine kwamishinan lafiya a jihar ta Sokoto.
Ayyukan da za ta fara suna da muhimmanci kwarai, musamman abubuwan da an kasa a ciki kamar su injimin MRI wanda yake injin ne wanda ke ɗauka hoton jiki gaba ɗaya. Don a halin yanzu da nake ma magana babu shi a nan jihar Sokoto, kuma babu shi Kebbi, kuma babu shi Zamfara, sai dai a je Kano ko Abuja. Sannan bancin shi akwai CT scan da kuma sauran injimuka da muka sa sabbi wanda akwai buƙatar su a nan jihar Sokoto da kuma kewayenta.
Wani abu da kan iya kawo babban tarnaƙi ga jama'ar da ake sa ran su amfana da wannan cibiyar shine samun ayyuka cikin rahusa, musamman bisa ga la'akari da yanayin tattalin arziki na jama'ar Najeriya. Akan haka ne gwamna Aminu Zaidu Tambuwal ya bayyana cewa za mu fito da wani asusun karo-karo tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa da masu hannu da shuni, kowa ya bada tasa gudunmawa a sauƙaƙa farashin ayyukan da cibiyar za ta samar ga matalauta. Da yake mahukunta na kan samar da wuraren kula da kiwon lafiyar al'ummomi a yankunan su daban-daban, abin jira a gani shine irin tasirin da wuraren kan iya yi musamman wajen samar da ayyukan kiwon lafiya cikin sauƙi ga jama'a, wanda yana cikin ƙuduran da Majalisar Ɗinkin Duniya ke fatar cimma nan da zuwa shekara ta 2030. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
To a gaida Muhammad, daga harkokin kiwon lafiya a Najeriya kuma sai batun tsaro da ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. Gamayyar ƙungiyoyin mata musulmi 21 ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar mata musulmi ta Najeriya FAMWAN ta yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da kakkausar murya da ta samo hanya ta zahiri da za a magance matsalar tsaro da tikicinyewa a ƙasar. Shugabar FAMWAN ta ƙasa da ta jagoranci ƙungiyar Rifatu Idowu ita ce ta yi wannan kira a wani taron manema labarai da ta kira a Abuja, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana.
Shugabar kungiyar Form 1 ta kasa Hajiya Rafi'atu Ido Wusani ta bayyana takaicin kungiyar a game da tabarbarewar harkar tsaro a kasar, lamarin da ke ci gaba da haifar da hasarar rayukan al'umma babu ji babu gani. Rafi'at ta ce tun ana bin mutane a manyan titunan kasar, yanzu gida-gida ake biye ana kama maza da mata ana kashe su, ana kuma garkuwa da su har bayan sun karbi makudan kudade daga hannun dangin waɗanda suka kama.
We consider this audacious attack on education as a looming disaster for the country. Many children have been discouraged from going to school, especially in the northern part of the country.
Rafi'at ta yi Allah wadai da yadda al'amarin zai iya shafin harkar ilimi musamman a shiyoyin arewa inda matsalar ta fi kamari. Rafi'at ta ce ya kamata gwamnati ta aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyanta kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada na kare rayuka da dukiyoyin al'umma, kuma tana so gwamnati ta yi shi a zahirance. Daya cikin jami'an kungiyar Farida Sada ta ce kungiyar na bada shawara ga gwamnati da ta yi hoɓɓasa wajen tuntuɓar sarakuna, shugabannin ƙasa, gwamnoni, shugabannin ƙananan hukumomi, mata da matasa don samun bakin zaren.
Muna ganin cewa ya kamata gwamnati ta kira duk kowa da yake da ruwa da tsaki akan harkan tsaro da kuma gudanar da shugabanci a cikin ƙauyuka da al'ummomi. Idan na ce shugabanci ina nufin kamar su sarakuna, kamar malamanmu, kamar irin su chairman na local government, kamar su hakimai, su daga tai kasa-kasan, tunda mun ga abin nan yanzu in muka lura ya fi a cikin irin kasa-kasa kuma grassroots level anan ake zuwa ana abubuwan nan. Saboda haka gwamnati ya kamata a kira wani babban taro muke gani wanda zai kunshi waɗannan mutane da muke magana baki daya, a zauna a tattauna, kowa ya kawo nashi tunanin akan table, sannan sai a zauna a tattauna a ga inda za a samu mafita.
Shi ma mai fashin baki a al'amuran tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getso ya tsokaci akan batun, yana cewa
ya kamata a ce gogewa da basira irin ta hukumomin tsaro da masu aikin tsaro da masu aikin bincike na kwakwalwa na intelligence a ce sun iya samu bin diddigi da kadin inda ake aikata waɗannan laifuka. Kuma wato wani hanzari ma ba gudu ba, ai duniyar yanzu ta yi nisa da abin nan da ake cewa GPS coordinate. Za ka iya ganewa wanda na san cewar gwamnatin Najeriya ta kashe makudan kudade koda a shekarar da ta gabata wajen inganta wannan sashi da yake kula da wannan, wanda da haka za a iya gano inda duk wanda ya aikata laifi yake ba zai boye ba koda a cikin daji yake.
Kungiyar Form 1 ta ce tana mai bada shawara gwamnati ta dauki matakan sulhu maimakon yin amfani da karfin soji. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina, bari mu rufe taskar hotonnin namu a jihar Kano, inda ake ci gaba da jimamin rasa rayukan mutane kimanin 40 a wani hatsarin jirgin ruwa da ya sa gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamitin bincike da nufin dakile aukuwar lamarin nan gaba. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kori ya aiko mana.
Da iyaye na ne da yayata daya da yata da kuma kanwata da ƴaƴanta guda uku
da yabawan mu da bawan mu da kannan biyu da biyu.
Wasu daga cikin waɗanda suka rasa dangi kenan a wannan hadarin jirgin kwale-kwale a ruwan da ke tsakanin ƙauyen Badauda garin Bagwai da ke yankin arewacin Kano. Da almurin talatan nan ce jirgin ya kife dauke da fasinjoji waɗanda galibin su ɗaliban makarantar Islamiyya ne. Mahaifiyar Malam Bashir Ahmad, yar kimanin shekaru 70, na cikin fasinjojin da jirgin ya kife da su a tsakiyar ruwa.
Mai ta daiba da kannan da zikokinta da wani kanwa ma da yayanta daga wanda ita ma gaba da sirrinsu.
Ita ma malama Binta Salihu ta rasa mahaifiya da ɗanta a wannan hadari.
Su takwas ne dangin mu gaba daya. Ni kadai ce na je kan gawawwakin. Duk wanda aka kawo ni ake kira ma a ce ga wasu. Idan na bude gawa na gani ba na ba ne sai in ce ban sani ba. Idan kuma na mu ne sai in ce
dama dukkan mutum takwas din nan kin san kowa ciki.
Din na san su da iyaye na ne da yayata daya da yata da kuma kanwata da ƴaƴanta guda uku.
Kin da al'umar wannan yanki na Bagwai da kewaye suka fara kira ga mahukunta dauki matakan da suka dace domin kare lafiyar jama'a.
Na farko dai hukuma ta sanya ido a irin waɗannan tashoshi da ake ɗaukar fasinja daga gari zuwa gari ta ruwa, musamman mu kama a garin Bagwai, a ce hukuma tana da wakilai a wannan tasha waɗanda za su kula da yadda ma ake yin lodi ɗin. Wato idan jirgi mutum goma zai ɗauka, a tabbatar mutum goma ya ɗauka. Sannan kuma hukuma ta shigo ciki wajen kawo kayan kariya na kandagarkin hatsari, ko da an samu hatsari mutum dai zai ɗau ɗan lokaci har a zo a cece shi. Bayan haka kuma hukuma ta yi ƙoƙarin samar da jirage aƙalla guda biyu a wannan dam, domin wannan jirgi ne guda ɗaya muke da shi. Sannan kuma amfanin jirage biyu ɗin, irin wannan hatsari in ya faru za a yi amfani da ɗaya jirgin wajen gaggawa zuwa a kai ɗauki. To a yanzu ina tabbatar ma babban abin da ya janyo wannan abu biyu ne, babu kaya ingantattu na ceton rai idan an samu hatsari a dam ɗin Bagwai. Sannan kuma babu kayan kariya wanda za a makala mutum wanda zai ɗan ɗau lokaci har a zo a cece shi, bai galabaita ba.
Malam Garba Abdullahi Bagwai kenan, wanda shi ma ya yi rashin ɗan uwa a wannan haɗari na kwale-kwale. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano ta kafa kwamitin da zai binciko musabbabin wannan haɗari ƙarƙashin jagorancin kwamandan sabuwar cibiyar kula da lamuran sojojin ruwa da aka kafa a nan Kano a bana, Navy Captain Muhammad Abubakar Alhassan, inda har ma gwamna Abdullahi Umar Ganduje ke cewa
wanda zai binciki irin yadda wannan iftila'i ya faru, sannan kuma a ga abin da gwamnati za ta yi. Amma kafin haka za a ba da tallafi na gaggawa ga waɗanda suka rasa ƴan uwansu da kuma waɗanda suke ba su da lafiya.
Baya ga haka, gwamnatin ta Kano ta amince a fitar da naira miliyan 6 domin ba da tallafin abinci ga waɗanda suka rasa ƴaƴa da ƴan uwa da kuma magunguna ga waɗanda suka jikkata. A shekara ta 2008 ma makamancin wannan hadari na kwale-kwale ya wakana a madatsar ruwan Tabagwai, wadda ya kashe mutane kimanin 30. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano a Nigeria.
To a gaida na Kwari, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya saurara ma a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5, kuma a koda yaushe kuke so ana iya saurara mu a hanyar sadarwar intanet voahausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a ci gaban bayanan shugaban kungiyar 'yan kwallon guragu na tarayyar Najeriya Alhashi Musuba'u Lawan Didi, ɗalibi a jami'ar Abuja, ɗan kasuwa kuma ɗan siyasa, ya gaya wakilin muryar Amurka Abuja Madina Dauda gurin da ya sa gaba, wato zai karkatar da komai nasa akan harkokin kasuwanci, saboda cewarsa akwai alheri sosai a wannan fanni. To a yau, a kashi na ƙarshe na wannan hira, bakon shirin ya yaba da abin da ya kira ci gaban da aka samu wajen mutunta 'yancin nakasassu a Najeriya.
Gaskiyar lamari, in ana cewa ka bada kamar mataki na meye, misali daga 1 zuwa 100, a wannan gwamnatin zan iya bada cikakke akalla ba kasar ba mataki ya 85, saboda ko ba komai an bamu abin da bamu da shi, an yadda mu mutane ne, an karrama mu, an dauke mu kamar yanda kowanne dan Najeriya zai iya zama ya shiga siyasa a dama da shi. Wannan dama ce da ba kowa yake da sa'a ya gani ba. Mun gode Allah da a lokacin mu da ƙarfinmu Allah ya kawo gwamnatin da ta yi mana wannan abu. Amma babban abin farin ciki shi ne babu wani gobe dan ya tsani na kasashe ko yana faɗa da shi zai zo a cikin sauƙi ya soke wannan dokar. Buhari ya yi kafa bishiyar da ba za ta tumɓuku a cikin gaggawa ba. Saboda haka abin da nake so a nan gurin shi ne cewa sauran 'yan uwana su yaba wa gwamnatin nan, kuma su dage su wajen ƙoƙarin amfana da ita. Me yasa na rage kaso 15 a can gurin shi ne muna so a ba mu dama mu shiga siyasa dumu-dumu a dama da mu. Wajen a yau ga Senate President, ko yau ga Senator, yau ga Rep, yau ga Speaker, yau ga duk wani makami na gwamnati muna so a ba mu. Na biyu, wannan abun an zo an yi commission an ajiye ta, amma dokar ta ce za a yi shekara 5 na yanda za a tafi da ita don duk abin da aka sa a ciki ya tabbata. To gaskiyar lamari a nan, ina roƙon shugaban ƙasa ya sa baki kowanne inda ake ɗauka aiki a ɗauke mu. Duk inda ake gini na jama'a na gwamnati a yi mana hanyar mu. Duk inda ake yin wani abu na ɗan ƙasa ya amfana, a ware ƙasar mu a bamu mu zo mu amfana. Wannan shine zai mai da dokar nan ta zama 100%. Yanzu an ba da an samu a budget shekarar da ta wuce, wannan shekarar ma za a sa wannan commission a budget, muna fata ya ci gaba. To amma idan misali yanzu daukar aiki aka ce to dokar ta ce kaso 5 na kasasu, ina tabbatar miki in president ya matsa wallahi sai karatu ya zama kamar yanda lokacin ku a baya, kai mai karatu ne aiki yake jiran ka a nakasashen Najeriya, saboda aikin ya fi miya. In aka ce kowa ya je ba da 5% kai ko 2%, aka ce duk ma'aikatan gwamnati a mataki na local government da na state a ware, ina tabbatar miki to aiki wallahi sai dai in kana kasa kawai jiran ka yake. To wannan zai sa watakila maimakon da an ka gana kasan she ka tsaki ka tsallake zai roke ka kuɗi, sai ka ga wasu watakila masu kwadayi masu matacce zuciya ma wani zai je kai gare dan a yanke madan ya tsaya zama na kasan she dan ya zama aiki ne.
To tunda muka fara hirin nan kake cewa kana so a dama da ku a sai a sance, kana so a dama da ku a sai a sance, ka kuma gaya mini dukkan mukaman da ka rike a sai a sancen. Yau in aka baka dama ka zabi kujerar da kake son ka tsaya takara, me zaka ce?
Zan so in fara daga mataki na ƙasa, saboda watakila a shekaruna zan iya hawa har in je wani gurin. Dan dama ce a ce ga ta ka je ka yi, zan so in yi local government chairman na garin mu, saboda na gwale local government, saboda watakila a nan ne na ga matsaloli wanda na san su, wanda nake kishin da ni wani abu ne da na gyara, kafin daga nan mu tunanin me gaba zai biyo baya, saboda shi mataki na kai ne shuka kai ne nama executive, to shi ne yake bada damar kai abinda yake zuciyanka domin kyautata rayuwar wasu ko taimaka wasu. Senator Rebe yana da kyau, mutane na tarwago, in Allah yi mu zami, amma in san samu ne ka bada gudunmawa ka inda za ka taimaki al'ummarka wanda ka san wahalar suka santa ka. Tunda babu wani abu, misali in banda commission da aka ce ita ce tana kasasu, a yanzu fitacce wanda gwamnati ta aje, inda rabon mu lokaci yayi wata ran za a samu, amma wanda suke kai abokan mu ne, aminan mu ne, muna musu fatan alheri, kuma gaskiya lamari na ba da shawara kuma ana amfani da ita.
To masu sauraro, nan zamu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda da shugaban kungiyar ƴan kwallo gurago na tarayyar Najeriya Musbahu Lawan Didi, ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku Allah ya ba mu alheri.
Gaida Malam Sule. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da muhimman rahotanni da suka dauke hankalin kasar Ghana a wannan mako.
Jaridar Ghana Times da muso masharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta yau shine MTN Ghana ta bayar da gudunmawar sidin miliyan 5 ga gidauniyar kasa ta COVID-19. Jaridar ta ce MTN Ghana ta bayar da cekin kudi sidin miliyan 5 ga gidauniyar kasa ta cutar COVID-19. Manyan jami'ar kamfanin ta sadarwa sun ka bayar da kudin ga sakatariyar gidauniyar da ke a Jubilee House a ranar Juma'a da ta shige, da take amsar kudin maza kujerar hukumar ta amintattu Justice Sophia Akufo mai ritaya. Ta bayyana gamsuwa ga manajojin MTN dangane da wannan alhairi, sa'annan ta ce gudunmawar ta iso akan lokaci da gabaki daya taimako ya daina zuwa ga gidauniyar. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito, babban inspector ɗan sandan kasar Ghana Yabi ya kamo wani matukin V8 akan hanyar Kumasi zuwa Accra saboda yana tukin ganganci. Jaridar ta ce babban inspector ɗan sandan kasar Ghana Dr. George Akufo Dampare ranar Lahadi ta shige ya kame wani matukin mota akan babban hanyar Kumasi zuwa Accra saboda zargin da yake masa na tukin ganganci da ke jefa rayukan sauran masu amfani da hanyar cikin hatsari. Da aka gane cewar sunansa Danso Gilbert Chinibua, shekarunsa 29, yana tare da wani fasinja a cikin Mutun. Wasu kafofin 'yan sanda da suka tabbatar da kamun sun nuna cewar babban inspector 'yan sanda ya kama matukin ne saboda yana tukin ganganci da misalin karfe 12 da rabi a ranar Lahadi 28 ga watan Nuwamba shekara ta 2021. Gyara a ilimin aikin shari'a Akufa Ado ya baiwa majalisar shari'ar cikakken iko. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin kuma ta ce shugaba Nana Addankwa Akufa Ado ga dukkan alamu ya sassauto akan matsayinsa dangane da ilimin shari'a nan kasar Ghana, yadda za a samu karin mutane da ke da sha'awar koyon sana'ar shari'a ta marhaka. Sai dai ya nace akan majalisar ne shari'ar gabaki ɗaya ciki da cikakken iko. Ya zuwa wannan lokaci ya kira Attorney General da ta hanzarta shawartawa akan kudurin doka na sana'ar ta shari'a wadda za su gabatar gaban majalisar ministoci da kuma majalisar dokoki ba da jimawa ba. Sai jaridar The Chronicle wadda ta ruwaito wannan labarin kakakin majalisa Gbagbin ya kuskure. Jaridar ta ce mambobin jam'iyyar New Patriotic Party a majalisar dokoki waɗanda su ne masu rinjaye saboda alakar su da wani mamba mai zaman kansa sun zargi kakakin majalisar dokoki Alban SK Bagbin da kuskurewa a ranar Juma'a 26 ga watan Nuwamban shekara ta 2021. Wannan matsayi ya biyo ra'ayin gidan ne na sa kafa su haure jawabin kasafin kuɗi shekara ta 2022 na gwamnati da ministan kuɗi Sanofure Atta ya gabatar. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Sosai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Wato shi a gabanin su sani wallahi akwai nauyin da Allah tura musu kuma Allah zai tambaye su. A ce an yi hatsari a cikin gada sai da ya wuri road mutum yana asibiti kwana biyu a ce wai dan bai da kuɗi ba taɓa shi ba. Gwamnati ta ba da magani wanda za a kula da talakawanta domin kayansu na dukiyar su ba. In ba haka ba yana bin mai haƙƙi Allah zai tambaye shi lahira.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America. Mai magana Abubakar Muhammadu Illila Amarawa. Lalle an taushe mana layuka waɗanda ba mu unguwanni da su ko da yankin Niger sun zo garuruwanmu, amma mafi yawanci yanzu ɗaukan da ɗaukan Illila da yankin Niger nan na zuwa suna tsarin mutane suna kan hansu son kani ba ku da layin da za ku kira balle a kai muku ɗauki. Da haka wanga lura ya layi mu ya mun amfanin komi ba kuma Allah an zalunce mu an ci amanar al'umma. Ba a kawo mu ɗaukin komi ba, ba a kawo mana tsaro ba, a kawo ko waɗanda zai zuwa cikin dajin nan ba yankin na da sunana suna cin karensu ba babbaka. Haka wannan al'amari Allah shi muna maganin shi.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Jami'an kiwon lafiya a ƙasar Amurka sun faɗa jiya Laraba cewa an samu mutum na farko da ya harbu da sabon nau'in corona na Omicron mai saurin yaduwa a jihar California da ke kudancin ƙasar. Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa kuma mai ba wa shugaba Joe Biden shawara kan harkokin lafiya Dr. Anthony Fauci ya shaida wa 'yan jarida a fadar White House cewa wanda ya kamu ya dawo daga tafiyar da ya yi zuwa ƙasar Afirka ta Kudu a ranar 22 ga watan Nuwamba kuma ya kamu da cuta a ranar Litinin da ta wuce. Dakarun da ke goyon bayan gwamnati a ƙasar Habasha sun sake kwato garin Lalibela da ke arewacin ƙasar, wani wurin tarihi na Majalisar Ɗinkin Duniya, a cewar ofishin Prime Minister Abiy Ahmed. Kungiyar 'yan tawayen yankin Tigray da dakarun da ke da alaka da kungiyar sun kwace iko da garin mai tarihi a yankin Amhara da ke arewacin Habasha kusan watanni huɗu da suka gabata. Sai dai har yanzu kungiyar TPLF ba ta ce uffan ba game da sake kwace Lalibela da gwamnati ta yi.
To a gaishe ka da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin baki daya, sai kuma can da rana ku je abokan aikin mu da wani sabon shirin a madadin kowa da kowa. Alheri ke muku, fata alheri.